yayin da ma waɗannan kwamitoci ke fice gaba da samun korafe-korafe daga kungiyoyi da maɗaiɗaikun jama'a. Yanzu haka tuni aka soma samun bahasi na irin cin zarafi da ake zargin wasu 'yan sanda na yi da suka hada da kisa tun ma kafin yanke hukunci ko kuma azabtarwa domin tatsar bayanai daga wanda aka kama ko kuma ake zargin sun aikata wani laifi. Amma dai zama wannan kwamiti a jihar Adamawa sai da ku aka yi ruwa rana tsakanin lauyan 'yan sanda da wasu da suka shiga da ƙara, wanda hakan ne ya sa shugaban kwamitin jin bahasin wanda tsohon alkali Justice Adamu Hoban ke jagoranta yin kira ga ɓangaren 'yan sandan da a daina jan ƙafa.
So, not necessarily on this particular case, more and more cases are coming up, and almost 80% of the cases are hinged on police culture, and you may end up on your own table.
Cikin waɗanda suka shigar da ƙara a gaban wannan kwamiti, har da iya wani matashi ne Mr. Ken Nix Keno. Da suke zargin 'yan sanda sun kashe shi ba tare da hukuncin kotu ba na laifin da ake zargin cewa ya aikata. Ba da Talino Zidon da ke jagorantar lauyoyin matashin ita suna buƙatar da a yi bincike tare kuma da bin diya.
An kawo kara domin wannan yaron undergraduate mai shekara 24 wanda aka kashe shi a lokacin da yana wajen police. Ya fito wajen ƙarfe 6 na yamma ya zo wajen abokanansa sai yana koma gida. Rezultat suka kama shi sun kashe wajen police. Rezultat suka kashe sun ga sun kai shawarin police tana nan lafiya. Amma da by 2 AM ƙarfe 2 na safe ya mutu.
Ya sani kike so a yi a dangane da wannan ƙorafi na
koko kafin cikin magana zuwa kwamishin ɗin nan domin police a tilasta police ta binciki kanta ko commission da kanta ta binciki wannan zaga abinda ya faru kokara a rasuwar yaro.
Shi ma Mr. Yohana Bandi ya ku shiga da korafinsa a gaban wannan kwamitin inda ma ya bayyana abin da yake bukata da cewa.
Na kawo kuka.
A kan me ka kawo kuka?
Na kawo kuka a kan yanci da aka da hakkina da aka take da kuma yanci da an hana ni a matsayina na ɗan ƙasa.
Suwa suka take masa hakkin nan?
Wannan polisa wani su take mu haƙƙi na zo zan roƙi abun hawa a jiya ɗauki matan abokina zuwa asibiti a ƙarfe 8:30. So bayan na gama bayanan musu muna tattaye da waɗansu mun kai shida a wurin shi ma yana ƙoƙari ya ɗauki mota. Ya kira direba ya ɗauki mota mu je mu kawo matan mu kai asibiti sai a take kawai sai polisawa suka zo suka rufe abin suka.
To yanzu me kake so a yi ne?
To yanzu bisa ga wannan commission da aka kafa na gwamnati shi ne ya kamata gwamnati da ta ci kafa wannan commission din domin a dubi cikin al'amarin police da kuma yadda suke take haƙƙi da kuma cin zarafin jama'a.
To wai ko shin ma wani damara rundunar 'yan sandan jihar Adamawan ta yi domin kare kanta yayin da wasu ƙorafe-ƙorafe ke ƙara fitowa? DSP kuma barista Bamanga Abana shine jami'in kula da harkokin shari'a na rundunar 'yan sandan jihar.
Amma mu mun zo mai ƙorafin ya zo ya gabatar da shi a makatan mayoyi an wace a hanyar jihar. Ba wai magana ba neman jan ƙafa ko wani abu ba. Kuna nan kun ji duk abin da ya faru a gaban kwamishan ɗin. Ka ji hujjojin mu gaba ki ɗaya. Me ya sa aka nemi
to kuma ba sun da aka bukata daga gare ku duk sun da aka bukata za a samu
ina ga yadda kasan ba wanda yake da arziki a hannunsa amma da nufin ubangiji za a samu.
Da dai lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da dambarwar da za a taka a gaban irin waɗannan kwamitoci na jin bahasi da kuma ko rahoton kwamitocin zai yi tasiri ko kuma a'a. Ibrahima Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.